Yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya dai ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu wannan rana ta Laraba wanda ya biyu ga watan Rabiul Thani hijiran manzo Alayhi Salatu Wassalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace da 18 ga watan 11 miladiya 2020 wanda kamar yadda muka ambata rana ita yau mun ga muqaddima ta Imamu Shafi'i akan Shafi'iyya to yanzu za a fara aiki insha Allah ta'ala domin za mu shiga babi na al-isti'adha ina dai maimaita mana alhamdulillah ga liman ya zo wanda da mun kai karshe duk zai ka karbi hadda insha Allah na san da duk hadda ta yi gaskiya zan rika yi muku yadda malaman mu suka yi mana da na zo in ce maka alkafu limin annamu limin arzimu limin alba'u liman ni tunda ba fusuri bane zan ce liman ba limin ba sau ina zaunawa sai in ce almimu liman alba'u liman alkafu liman addalu liman sihab tadullu ala man wa man hirmi liman wa man to na sai haka yaka dole kowa zai zafura insha Allah yawwa to alhamdulillah yawwa yawwa insha Allah to in ba mai haka ba za mu haddace ba kuma insha yanzu tukuna da yake mu'allafatu qulubuhum ne a yanzu to za mu dinga ta'liful qulub har sai mun tafi can mun dan yi nisa to akwai ajin da in mun kai a cikin akwai babu da in mun kai to gaskiya ma in ta kama in an yi mutum tambayoyi ba amsa a ce mashi ukhrij ko a ce qim ala rijlin wahid yawa yadda malamu suka yi mana to gaskiya za a kai ana yin wannan ƙwarai da gaske wallahi mafi yawa ɗan adam zuma ne sai da wuta wallahi in mutum ya san lalle za a wannan ɗin haba ai dole zai tashi ya yi sai da gaske banji ba a to sabbin ɗalibai insha Allah za mu musu bayani daga ƙarshe in mun tashi za mu yi musu ishara yace babu al-isti'adha babu da yake magana akan al-isti'adha yake cewa idza ma aratta dahara taqra'u fasta'in jiharan min ash-shaytani billahi musdala can mun faɗa a baya ya ɗaliban kun fa'ida ma ba'da idza za'ida wannan baitin ko ya rike shi ya ɗaliban khudh fa'ida ma ba'da idza za'ida ma'ana ya kai ɗalibin ilimi ka riki wata ƙa'ida muhimmiya duk inda ka ga ma bayan idza to za'ida ce wala ya bashuhada'u idza ma du'u wannan ma za'ida ce ko da yake a Qur'ani dai muce sila yawa ta'adduba ma kalamillah sai dai muce sila sai muce sai mu sisila wa idza ma unzila suratun hatta idza ma ja'uha duk wannan ma din a Qur'ani kace sila ga maganar larabci kace za'ida to wannan zai taimaka maka san cewa ba korewa akai ba to kaga sai ce idza ma aratta dahara taqra'u fasta'id jiharan min ash-shaytani billahi mustala wato kenan takadirin baitin idza aratta an taqra'a ila dahar idan kana so kai karatu a kowane lokaci a kowane zamani kaga anan shi da kansa da yace idza ma aratta dahara cewa aratta ya nuna maka isti'aza yaushe ake yin ta kafin karatu duk da cewa lafazinta ya zo da me a cikin Qur'ani amma bai yazo ya samu gani malam Mansur ka haddace ayat take magana akan isti'aza cikin Qur'ani ko ka haddato ta ka hararo ta cikin Qur'ani wata aya da take ta yanzu akan ta Qur'ani yawwa kaga qara'ata qara'ata ma'anarsa kaga kenan aratta an ta qara'a to ashe kaga tana nuna wato irada ta yin aiki kuma irin wannan yazo a cikin hadisai da dama kaman a ce kuma a cikin Qur'ani ma idza qumtum ila salati ma'ana idza aradtum bil qiyama ila salah faghsilu wujuhakum idza ata ahadukum al jum'a falyaghtasil sai mutum ya tafi da bokitin sa masallacin juma'a kenan idza ata haka hadisin yace idza ata ahadukum al jum'ata falyaghtasil idan ɗayan ku ya je masallaci sai ya wanka kaga sai mutum ya tafi da butar sa da bokitin sa ko ma'ana idza arada an yadhhab ila masjid kenan to saboda haka anan ya nuna mana wato nan da yace idza ma aratta kaman martani yake ga waɗansu daga cikin ƴan malikiya akwai kaɗan daga cikin ƴan malikiya da suke cewa wai ita isti'aza ana so a yi ta ne bayan kammala karatu to me dalilin ku eh wai saboda in kai isti'aza zaka kore shi dan kai bai bata ma aladun da ka samu kasan malamai sun yi kasan malamai sun yi da kifadi ne to ala kulli halin dai saboda haka anan yace idza ma aratta dahara kenan idza aratta an taqra'a fi ayi waqtin min al-awqat fasta'id kai isti'aza ma'ana idan kana so kai karatu a kowane lokaci a koda yaushe nan da ya ambaci ad-dahara wato sai suka ce umumi ne amma kuma wanda yake maksusi suna cewa maksusi ne koko zai zama ainihin am din ala umumihi akwai wanda suke ganin cewa maksusi ne su ne malikawa a cikin sallar farilla tunda a wajen malikawa da isti'aza da bismillah makruhi ne a cikin sallar farilla to su suna ganin wannan umumin maksusi ne duk idan zaka karatu a cikin mai a cikin sallar farilla to sai ke cewa idza aratta dahara wato idza aratta an taqra'a idan kana nufin kai karatu ad-dahara wato a kowane lokaci fasta'id ka nemi tsari neman tsarin nan jiharan ka yi shi ƙarara ma'ana ka bayyana kiyanta kadirin baitin fasta'id billahi minash shaitani jiharan musjalan wannan shi ne takadirin baitin kun gane ko kenan idza ma aratta dahara an taqra kai fasta'id billahi minash shaitani ziharan musjalan kenan idan kana so kai karatu a koda yaushe fasta'id billahi ka nemi tsarin Allah mina shaitan daga shaitan to ita isti'azan nan kayi ta ziharan kayi ta karara kuma kararan musjalan wannan wato al-islam ma'ana musdala ma'ana mutlaqan anan kaman yana nuna babu istisna'i to sai dai wasu sun yi tafsiri suka ce isti'aza an so koye ta hali hudu wanda ba hudun nan ba to ka bayyana an so kaga ba a ce wajibi ba an so ka boye isti'aza lokacin da kake karatu sirran kana karatu sirran ko kai kadai ko a cikin jama'a dai kenan sannan kuma an so ka boye isti'aza lokacin da kake karatu a keɓe ma'ana kai kadai ne ko a bayyane kake karatun nan ko a sirri za ka yi muddin da kai kadai ne to suka ce musabi ne ka boye biyu kenan na uku suka ce idan a cikin sallah ne kada mutum ya bayyana saboda haka sai dai ka yi ta a boye hali na hudu lokacin da karatu yake biddaur ana zagayawa kamar ana tukuri kamar idan ana tukuri kaga wuri ɗaya ake karanta wannan ya karanta wannan ya karanta to na farko kadai zai bayyana isti'aza duk saura kowa sai da ya boye domin kada isti'aza ta dada a karatu mun gane ko to shine abinda suka ce nan duk da yace musdala to amma sai suka ce to lalle dole akwai togaciya shine wancan halayen da muka fada to ya zaka yi ta sai ce alama atafin nahli yusran wa in tazid li rabbika tanzihan alasta mujahala ya zaka yi sa'a sai ce alama atafin nahli kaman yanda siga ta zo a cikin suratul nahli kuma wannan a cikin suratul nahli nan kaga yusran a cikin sauki babu wata wahala malam hasan ya tabo a cikin suratul nahli fa idza qadal qur'ana fasta'iz billahi minash shaytanir rajim to sai ka ce yaya sai ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim kaga sai aka yi fasta'iz billahi minash shaytanir rajim sai ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim kaga kenan sika ta zamo kamar yanda zo a cikin suratul nahli shi yake cewa alama atafin nahli kamar ma'ana kama da atafin nahli yusran a cikin sauki to amma duk da sai ce wa in tazid li rabbika tanzihan in ka kara ma ubangijin ka tsarkakewa ka faɗi wasu kalmomi na girmamawa ga Allah to shikenan falasa mujahala ba za a danganta ka zuwa ga jahilci ba kenan kaman ka ce a'udhu billahi as-sami'il alim kaga as-sami'il al-alim ka kara tazihi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka ce min ash-shaytanir rajim zuwa ƙarshe to saboda haka sai yake cewa wa in tazid rabbika tanzihan falasta mujahala ba za a danganta ka zuwa ga ainihin jahilci ba a ce kai aikin jahilci duk da cewa su a wajen qura'u suna ganin takaitawa akan yadda za su ke so tana da kamar shine afdal wanda su kuma malaman hadisi sun nuna a'a kamar yadda zamu gani to sai yake cewa وقد ذكروا لفظ الرسول ولم يزد ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا شيما كذا سي يكاو ابن السيغة التمرير وقد ذكروا لفظ الرسول يتي تبس wasu daga cikin masu riwaya sun ambato lafazi na manzo alaihi salatu wassalam cewa yayi isti'aza kaman sigan da tazo a cikin suratul nahli abu shama a cikin sharhin da yayi sai ce to abubuwa ne suka zo guda biyu akwai abin da aka danganta ga ibnu mas'ud cewa ibnu mas'ud ya zo ga manzo alaihi salatu wassalam zai kanta qur'ani sai ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim afwan sai ce a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim sai manzo alaihi salam ya ce ya kaiwa ne qul a'udhu billahi minash shaytanir rajim to an danganta wannan zuwa ga ibnu mas'ud sana akwai asar na biyu shi kuma an danganta shi zuwa ga Jubair ibn Mut'im cewa manzo alaihi ya ji manzo alaihi salam yana karatun zai karatun qur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim to sai Abu Shama ya ce wancan asar na farko wanda aka danganta ga ibnu mas'ud shi la wujuda lahu fi kutubil hadith albatta kwata kwata ma babu shi a cikin tafan hadisi shi kuma wannan wanda aka danganta zuwa ga Jubair ibn Mut'im wanda abin nan Abu Dawud ya rawaito shi da Imam Tirmidhi cewa to ba shine wannan ba haka ma siga take ba kwata kwata na manta akwai yadda yake siga take na manta ta to amma dai ba cewa a'udhu billahi minash shaytanir rajim bane ba to shi yasa yake cewa qad zakaru lafzar rasuli sun ambata lafazin manzo alaihi salatu wasalam cewa yayi kamar cikin sunan nahli sai ce walau sah hadhan naqalu to da a ce wannan abun da aka cirato cewa an yi isti'aza an ƙara asmiru alaihi kamar manzo alaihi salam ya ce a'a ko kuma an ji yayi kamar yadda sigan ta a cikin sunan nahl to da ya inganta lam yumqi mujmalan da ba zai bar wani abu wanda yake a dunkule wanda yake ainihin mutlaki ba nan mujmal yana nufin mutlak me yake nufi da mutlak Allah ya ce fa idza qadara qul fasta'iz billahi kawai aka ce fasta'iz billahi ba ai maka ta'yinin abin da zaka faɗa ba kaga in ka gada ma ka ce كسي أعوذ بالله القادر من الشيطان ماذا قال إن كان فوق يستجعي ماذا مسي ماكر أما الماكر أعوذ بالله القادر من الشيطان الماكر كان كي وانا يسأل كتاي وكتي to shikenan ko kuma kai yadda aka saba ma'ana dinte wani abu da ko kauka ce a'udhu billahi minash shaitan ka ce a'udhu billahi al-ali minash shaitan kauke shiru sai tunda kai sai kai fasta iz billahi ba ai ma ta ayini ba to sai sai kai sai muka walau sa hadan naqalu da wannan abin da aka shirato cewa manzo alaihi salamu ya kace sari akan wannan bai kara ba ko kuma a'a an ji ya ji wani yaya masa gyara to lam yubqi mujmalan ba zai bar wani abu wanda zaka ce mujmal ba ma'ana yana nufin mutlak wanda kawai kowa idan yayi sigar inda ya neman tsari za a ce abin yayi to saboda haka dai abin da yake nuna mana gaskiya bai inganta mun gane ko to sai ya ce wa fihi maqalun fil usuli furu'uhu fala ta'd minha basiqan wa mudallala sai ce wa fihi maqalun a cikin sha'anin isti'aza maqalun akwai maganganun malamai da yawa nan da yace maqal ba wai yana nufin magana ta halacci ko rashin halacci ko ayi ko ba ayi ba a'a maganganun malamai dangane da ita sai ce fil usuli furu'uhu a cikin ummahatul kutub akwai rassan wayancan maqal din ko kuma rassan bayani akan isaza me yake nufi da wannan in ka zo gun malaman hadisi binciken da suke shin hadisan da suka zo da isaza sun inganta ko ba su inganta ba kaga su ne abinda malaman suke kaiwa suke kawowa so kuma malaman qira'at so kuma suna maganan yaushe ne zaka isaza yaushe ne ba zaka yi ba yaushe zaka bayyana yaushe zaka boye kaga su binciken qira'a akan wannan yake sannan su kuma malaman usul fiqh binciken su akan shin me ma matsayin ta wajiba ce ko mustahabiya ce yanzu misali kun ga Sufyan Thawri rahimahullahu ta'ala da Dawud Zahiri da Abu Ibn Abi Rabah wannan malaman guda uku suna ta isaza wajiba ce in baka yi ta ba kai haramun tunda ai Allah shi ce fasta iz umarni ne saboda haka dole ai nufin sai kai ta wannan malaman haka suke cewa sauran malamai suka ce a'a mustahabi ya ce saboda haka mustahabi ne mutum mai karatu ita in bai ba za a ce ainihin yayi haramun ba a ce ya bar wani wajibi an gane ko to shine ma'anan fil usuli furu'uhu a cikin ummahatul kutub akwai rassan maganganun malamai akan ta kamar yanda ainihin muka faɗa to tunda malamai sun yi maganganu fala ta'd minha basiqan wa mudallala والنخل باسقات لها طلع نضيد ما معنى باسقات طوال وتدوغاي to sai ce fala ta'd min hakada ka tsallake daga wayannan maganganun na malamai basiqan wanda suke zakata zakata wa mudallila kuma su inwancewa ma'ana kenan nagartattu karbabbun maganganu masu inganci shine abin da yake nufi saboda duk lokacin da bishiya ta zama basiqa mudallila sai kaga ta amsa sunanta yawa ga tsawo ga inuwa kenan kada ka riki magana mai rauni to kaga anan kamar yana mana ishara da kan cewa abin nan da yace wa qad zakaru cewa to maganar da bata inganta nan mu kyale ta kawai dan kaga abin da inganta hadisin Tirmidhi Abu Sa'id isti'aza a'udhu billahi as-samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi wannan shine abin da inganta hadisi duk da cewa ba a ce in kai waccan sigan ta so tana da kai laifi ba to amma dai wannan gaskiya ita ce aka bar ita ce aka bar gaskiya to sai yace wa ikhfa'uhu faslun abahu atuna wa kam min fatan kal mahdawi fihi amala wannan wa ikhfa'u faslun abahu wa atuna zamu ga maganganu ne akalla guda uku wanda malamai suka yi wannan hudin yana koma zuwa ga isti'aza ko dai ma'ana ta farko kace wa ikhfa'uhu boye isti'aza faslun rabewa ne tsakanin abin da yake qur'ani da ba qur'ani ba kun gane abin da ake nufi ma'ana wasu malaman sai suke cewa kada ka bayyana isti'aza saboda kada mai saurare ya dauka ita ma qur'ani ce misali in wani yazo ya zika ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai dauka da isti'aza da bismillah duk qur'ani ne to sai wasu suka ce to sai dai ka boye ta in dai akwai wanda zai ji ta ka boye ta haka suka ce to ikhfa'uhu faslun boye ta rabewa ce tsakanin abin da yake qur'ani da ba qur'ani ba kaga shi yasa malamai da yawa suke cewa ta abin da muka saba a makarantar allo na fadin sura to ya kamata in muna karatun qur'ani mu boye a wajen in mun zo misali suratul al'am kace makki ya tura 175 aya to in ka zo sai ka fada kasa kasa sai ka fada kasa kasa gwani haka ne 175 ko ko dai na rubuta sai a'a kai kai gwani fa kai nisa da Allah ba yanzu malam nadiru haka ne 175 ne a'a ka ku yi min mujamala malam ali abin yake eh malam adami abin yake so dan ani me ya tuwa 75 a kai misati misati mai wannan ashi ko misati me ya tuwa 75 a ita madani ita madaniyatin me ya tuwa 75 haka ne kani abin da nan dan dan nan abin nan ba ya ita an'am ya take sittin wa sab'una ko na ya tun sittin wa sab'una ita nisa ita mi'atun wa khamsun wa sab'una ko to abin da ke so in ce dai rashin bayyanawar shi ne abin da ya fi saboda kana ɗaukar qur'ani ne to wannan shine ma'ana ta farko to in baka ce wa ikhfa'uhu faslun boye shi rabi wani tsakanin abin da yake qur'ani da ba qur'ani ba to duk da haka abahu atuna wato giggan malaman mu wa'at jam'u wa'in wa'i shine wato fatin alhafiz almutqin shine alwa'i to wa'at shine jam'in su to duk da cewa boye isti'aza wani abu ne wanda zai fayyace abin da yake qur'ani da ba qur'ani ba to amma duk da haka abahu atuna wato hanshakan malaman mu na ji da fada sun kida da wannan ra'ayi su kawai sun ce wato ainihin a bayyana wannan shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu shine wa ikhfa'uhu faslun magana akan boye isti'aza faslun ma'ana hukumun min al-ahkam wani hukunci daga cikin hukuncin karatun alqur'ani to amma kuma abahu atuna manya-manyan malamai na ji da fada basu gamsu basu karbe shi ba kawai sai dai a yi me sai dai a bayyana to magana ta uku faslun ramzi ne abahu shi ma ramzi ne malam bilye dai ne wane ne malam faslun malam faslun eh hamza malam hamza shi ne malam faslun malam nasir wane ne malam abahu eh malam nafi'u to kaji to magana ta uku sai aka ce wa ikhfa'uhu boye isti'aza to tana nan a wajen malam fasl da malam abahu wanda su waɗannan biyun wa'atuna eh jinkan malaman mu ne boye isti'aza to hukunci ne a wajen malam fasil da wajen malam abahu wanda kuma kowa ya yadda banye manyan malam mu ne naji da fada sai ce wa kan min fatan kuma da yawa akwai wato matasan malamai shi malam almahadawi ana masa alkunya abul abbas sunansa ahmad ibn ammar da aka ce da shi almahadawi nisba ne zuwa ga wani gari sunansa almahadiya almahadiya yankin maroko ne a cikin maroko ne babban malami ne mai rubuce rubuce to sai a yi masa nisba zuwa ga shi a ce almahadawi imamu zahabi a cikin littafin sa abin nan ya sunan abasiyar ba gayatun nihaya wanda yana tarjumin qurra yana cewa ya rasu bayan shekara 460 ya rasu bayan shekara 460 ma'ana kenan a cikin karni na biyar rasu shi almahadawi to in mun dauki wannan magana ta uku sai mu ce imamu nafi da imamu hamza to su suna boye isti'aza kuma wasu shurraha ma suna cewa Sulaim ya rawaito boye isti'aza daga wajen Imam Hamza ya rawaito boye isti'aza daga wajen Imam Hamza tunda kusan shi ne almajirin sa na kai tsaye wanda ya koya wa abin nan yau Khalaf da Khallat to wannan shine magana ta biyu kenan sai mu ce wa ikhfa'uhu boye isti'aza wato wani hukunci ne a wajen malam Hamza da malam Nafi'u wanda kuma manya-manyan malaman mu ne kuma abin bai tsaya a kansu ba wa kan min fatan akwai ma daga cikin manya-manyan matasan malamai wanda suke zakakure masu rubutu shine almahadawi kalmahadawi wato kan malam mahadawi fihi amala nan suka ce amala kalamahu wa fikrahu fi ithbati ya aiwatar da alƙalaminsa da kuma ƙwaƙwalwarsa ma'ana ya rubutu mai yawa akan cewa za a ɓoye isti'aza to wannan a taƙaice shi ne abin nan ɗinmu za mu iya tsallaka zuwa wasu falon a'a kai alarama ba a takadiri kai ka lantar ta ɗabi'ar nan tun shekaru nawa ka haddace ta mu ana cewa abda'ifu amirul rakab yawwa malam mansur a ƙara ko a tsaya malam ali a ƙara ko a tsaya malam naziru a ƙara ko a tsaya malam haruna a ƙara ko a tsaya malam adamu a ƙara ko a tsaya a kaga malam wasirrufi ma yusarrufi sunnatu sunna ne bakin ka alaikum insha Allah ya mara umar agara ko sai kun yi shawara da asan to yanzu natijar da za mu fita da ita a cikin wannan darasi namu na yau shine malamai sun yi sabani a wajen ɓoye isti'aza ga baki ɗaya ko kuma rashin ɓoye ta to amma abinda magana ta fi dacewa shine tafsiri tafsiri na abinda muka faɗa a ɓoye isti'aza halaye guda hudu wannan muka ambata ko dai lokacin da kake karatu a ɓoye ko da kai kaɗai ne ko kuma a cikin jama'a ko lokacin da kake keɓe wannan kuma ko a bayyane kake karatu ko a ɓoye hali na farko hali na biyu kenan hali na uku lokacin da kake cikin za ka kike cikin sallah ka yi du'a lisbita to isti'aza ka kai ta a ɓoye hali na huɗu lokacin da ake tukuri ko ake musaffa to na farko kaɗai zai bayyana isti'aza saura kuma ya zama ainihin da sun ɓoye gaba ta biyu ya halatta mutum ya isti'aza da sigar da za ta ba da ma'anar isti'aza ko dai ka ce a'udhu billahi samin alim min ash-shaytanir rajim ka tsaya ko ka karasa da min hamzihi wa nafthihi ko ka ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim ko duk wata siga dai wanda kake nuna neman tsarin Allah subhanahu wataala daga shedan to wannan a takaice shine abinda zamu kara anan shine idan mutum ya isti'aza ko ko zai isti'aza ba zai wofinta daga cewa ko dai farkon sura yake ko kuma gaba daga cikin gabobi na karatu. Idan mutum yayi isti'aza ba a farkon sura ba, to anan in ya ga dama zai iya ci gaba da karatunsa ba sai ya yi bismillah ba. To amma banda idan zai fara da wakilin suna wanda zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin wannan zai zama akwai munna ladabi, ko kuma abinda zai bayar da ma'ana mara kyau. Misali, kamar mutum ya ce zai tashi walahu ma sakana fil layli wan nahar, to yanzu mutum zai ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim walahu ma sakana fil layli wan nahar, kamar shi ash-shaytan din kake nufi, to anan sai ka yi bismillah saboda ladabi da Qur'ani. Ko mutum ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim ilayhi yuraddu ilmu sa'a, a'udhu billahi shi shaytan din, kaga anan sai ka yi bismillah. Ko kuma mutum ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim huwa alladhi yusawwirukum fil arham, shaytan din, kaga dole sai ka yi bismillah. Mun gane ko? Ko kuma mutum ya isti'aza zai fara da wani suna wanda koda ba zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba, amma dai zai bayu zuwa ga wani wato bace mana kawo ne misali a cikin Qur'ani, tunda duk za ku iya hararowa kai isti'aza ka tashi akan wani suna koda ba na Allah bane ba, amma zai bayu zuwa ga bace mana hararo mana ga duk abin nan, ko ismul mausul to ka gani kamar yanzu mutum sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma ka sai Yusuf ayyuhu sadiq ayyuhu sadiq, kaga shi ma dai gaskiya bai dace ba. Akwai wanda zaka iya samu cewa ko ma ko sunan Allah lafzul jalala, mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma ya ce Allahu la ilaha illa huwa, ko kuma ka fara a cikin surah Ibrahim ka ce Allahi, kaga wannan ma shi fi muni, tunda majruri ne a wajen Hamza da Kisa'i da Hafs, ka ce a'udhu billahi, gaskiya dai ba da irin wannan abubuwa. Yau kawai ya bismillah sa wannan ai dama dakta ka san akwai abin da ya shafi lokacin da kake magana daliban ilimi da lokacin da zaka ce awamun nas, ai mukan faɗa su awamun nas ashi yanzu ammi kawai in zaka dora masa ka ce to duk lokacin da kai uzuya kai bismillah, ai na faɗa muku a baya shi ammi in laifi ne kada ka ce masa haramun ne ko makaruhi ko kuma abu sai ka ce mashi ba kyau kawai haya kawai sai da kace maza to sai shi kace ta yi sa, amma in kace maza makaruhi ai wannan shi ne, to wannan dai shi na ban ji ba sunan abin nan alkunya sa'abul abbas sunan sa Ahmad ibn Ammar mun ce al-mahdiya gari ne a yankin Morocco a halin yanzu, to shi ne ake ce shi al-mahdawi kamar a ce al-kanawi misali. To yanzu insha Allahu ta'ala in Allah ya kai mu rana ita yau za mu basmala gaba ɗaya, Allah ya kai mu can sama kuma sai mu ummul Qur'ani ita ma ga baki ɗaya, da haka dai sai ka ga sai mun tafi. To akwai tambaya a karatun namu, na'am Malam Bakar. Wato ma'ana fi sha'anil isti'aza, ma'ana wa kam min fatan, da yawa akwai daga cikin matasan malamai kal mahadawi kamar malam Abul Abbas shine Amr ibn Ammar fihi a cikin sha'anin boye isti'aza, ma'ana tafiyarsa akan boye ta a'amala, ma'ana a'amala qalamahu wa fikrahu, ya aiwatar da alƙalaminsa, ma'ana ya yi rubuce-rubuce a kai, ma'ana wannan alifar itilaka ne, ma'ana a'amala. No. Kawai da akarin dai cewa in kai isalan me zaka tashi akai kawai shine yanzu zaka ga akwai ayar da wasul din zai bada mummunan al'amari ko yanzu ku dubo barubi in walahu ma sakana ka mana akwai ayar cikin walahu ma sakana menene akwai ayar da in kai wasulinta zaka ji ba dadi ya ka to ayar kafin ita alladhina atainahumul kitaba wace ayar kafin ita ban ji ba yawa ina zuwa a'a ba shi nike a'a ba ita nike nufi ba akwai a cikin wannan sura ko nike gani a'a wace ayat ce kafin alladhina atainahumul kitaba kul ayu shi to ba ita ba akwai shikenan shi da nake nufi yawa kaga misali wa innani bari'un mimma tushrikun alladhina atainahumul kitaba a'a ba shi nake nufi ba gaskiya akwai aya wadda take makamancin wannan wato an tashi da ismul mausul wanda kafin ita mummunan wato kaman miyagun bayi aka ambata da Allah wace aya ce wannan wallahi akwai abin kawai na dai manta ne za mu gani yawa wannan ta al-baqara alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sai me akai ba to ba ita ba kuma yau shi nika ba shi nike nufi alladhina kafar shi ne nike nufi kama aba wannan ne ba hada a shi aya daya ce ne nike magana yawa aya daya ce alladhina atanahu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladhina kafar shi nike nufi to kaga yanzu in ka ce kama ya'rifuna abna'ahum alladhina khasiru anfusahum shi nike so kaga abin ya kwabe kun gane abu kaga dole ka tsaya abna'ahum magana ta cika sai ka tashi alladhina khasiru anfusahum fa hum la yu'minun sai ka tashi wakatar abin nan walahu ma sakana mun gane ko to magana malai sabal ta da matukar muhimmanci shi alwaqf wal ibtida shi fi komai muhimmanci a karatun Qur'ani banda Bukhari yanzu wala yahzunka qawluhum inna izzata lillahi jami'a in ka wuce me yake nunawa qawluhum din shine inna izzata lillahi jami'a wanda kuma kaga ba haka ake nufi ba haka shi ma na surat yasin fala yuzinka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna kaga qawluhum ba shine inna na'lamu din ba qawluhum magana ta riga ta cika sai ka dashi inna na'lamu ma yusirruna to irin wannan dai dole to ka gani kaga fata wanda anhum kaga ka tsaya in ka ce fata wanda anhum yau mai da wanda wato a wannan ranar kenan da fata wanda anhum to irin wannan abubuwan gaskiya muhimmai ne wallahi a wajen karatun Qur'ani dole a kula da su kwarai da gaske to Allah dai shi yafe mana Allah ya sa mu dace wa alaikumus salaam.